sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 7 ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanan labarai.
Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum 88 a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata. A jihar Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka inda za ta kai ziyara ƙasashen Guatemala da Mexico. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku. Biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Solhan da ke arewacin ƙasar.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro sun dakile yunkurin kai wani hari a shelkwatar 'yan sandan jihar Imo.
Mutum biyar cikinsu dai sun sha ƙayi, wato sun mutu kenan. Kun mutu mutum biyar cikinsu, makama ɗaya cikinsu raye don muna son ya ba mu cikakkun bayanai daga duniya ta ji.
Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa da ke ziyara a nan Amurka ya tattauna da sashen Hausa akan batutuwa da dama da suka shafi aikinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Wato taro ne na Majalisar Dinkin Duniya. Kamar yadda ka sani, Majalisar Dinkin Duniya tana da wani kambi wanda yake kambin nan shi ne kaɗai wanda ya haɗa ƙasashen duniya gabaki ɗaya akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Shi ne ya kawo mu. Ni na wakilci Najeriya.
Muna kuma ɗauke da wata tattaunawa ta musamman da jakadiyar Amurka a Najeriya wacce ta ƙara jaddada aniyar Amurka na taimakawa Najeriya musamman a fannin tsaro. Bayan haka Sarfila Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum 88 a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata, yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba arewa maso yammacin kasar. Maharan sun kai hari kauyuka 8, suka kashe mutane kuma suka saka mazauna tserewa. 'Yan sanda sun ce mutum 88 suka mutu. An dai fara samun bayanai ne a ranar Asabar da ta gabata. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagud ya faɗa jiya Lahadi cewa maharan sun shigo ne daga jihohin Zamfara da Neja makwabtan jihar, wanda suka sace shanu da lalata amfanin gona. A 'yan shekarun baya bayan da 'yan bindiga suna ta kai hare-hare kan al'ummomi da ke yankin, wanda ya tilasta dubban mutane da ke zaune a kan iyakar arewacin Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar. A jiya Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka, inda za ta kai ziyara ƙasashen Guatemala da Mexico a ƙoƙarin gano yadda mutane za su zauna a ƙasashen Honduras da El Salvador su daina yin ƙaura zuwa Amurka, yayin da dubban bakin haure suke ƙoƙarin tsallako iyakar kudancin Amurka da Mexico. Harris tana ƙoƙarin ta kulla wata yarjejeniya saboda ƙarin haɗin kai kan tsaro da ci gaban tattalin arziki don mutane su ci gaba da zama a ƙasashensu, duk da cin hanci da rashawa a yankin yana da sarƙaƙiya wanda batu ne mai wahalar gaske. Shugaba Joe Biden ya naɗa Harris, wadda ba ta da gogewa sosai kan manufofin harkokin ƙasashen waje, aikin warware rikicin bakin haure a Amurka da nufin neman hanyar dakatar da kwararar bakin haure ta hanyar mutuntaka da kuma hana shiga Amurka ta hanyar da bata dace ba. Za ta gana da shugaban Guatemala Alejandro Giammatti a yau Litinin, sannan a gobe Talata za ta gana da shugaban Mexico Manuel Lopez Obrador. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku, biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Suhan da ke arewacin ƙasar. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Red Cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil, wanda a jiya Lahadi da safe ya amsa buƙatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a Dori, wani gari a arewacin Burkina Faso. Lawrence Sage, shugaban tawagar kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross of Burkina Faso ya shaida wa BOA cewa bayan neman taimako daga hukumomin kiwon lafiya a Dori, mun tura rabin ton na taimakon kayayyakin aikin lafiya wanda suka hada da magunguna da sauran kayayyaki da suke da matukar muhimmanci a tura su ba tare da bata lokaci ba. An kai harin ne a ranar Juma'a da daddare a ƙauyen Solhan wanda yake a lardin Yoga kusa da iyaka tare da Niger a cikin ƙasar da ke yankin Sahel.
Kafin Baballe kawo sauran labaran duniya, dakarun haɗin gwiwa da suka hada da 'yan sanda da sojoji sun dakile wani sabon yunkurin kai wani hari a shelkutan 'yan sandan jihar Imo da ke Uwere babban birnin jihar da safiyar jiya Lahadi, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bala Elkana ya tabbatar wa wakilinmu Alphonsus Okore Igwe cikin wannan rahoton.
Ko'ina an tarar ko'ina ana jiran suka cimma sojoji da farko soli suka kado su suka yi ta wajen mu kuma muka kado su da gefen muka sa sakiya ga sojoji ga mu ga sakiya haka muka cimma su zo a watan mota fara koma ba aka kai mu sanya wuta tsakanin mu da su mutum biyar cikinsu dai sun sha kai wato sun mutu kenan sun mutu mutum biyar cikinsu. An kama ɗaya cikin su raye don muna son ya ba mu cikakkun bayanai duka duniya ta ji shi su wayoyin nan mutanen ina suka fito me ya kawo su me suke so. Ya tabbatar da cewa duk hare-haren da ake ta kaiwa jihar Imo kungiyarsu ce.
Wace kungiya kenan?
Wakilan Security Network suna kuma ƙarƙashin IGOB ba nan da ya ba da kenan da bakinsa. Me muka shugaban daukan makamai kuna kashe ɗan sanda me ɗan sanda suka yi muku me sojoji suka yi muku wai su ne abokan adawansu sun kifar masa gari sai abin da suke so su mun samu makamai cikin makaman da zaka duka makaman mu da suka dace dan da sun kai mana har ofisoshin mu ma akwai abin da suka zo da shi ko sai da bindigogi sun zo da kayayyakin bom-bom wanda suka yi ne su zo buga ko ina ya tashi to don mun kamo wayannan bom mun kwato wayannan makaman harsashe an kida ya harsashen nan sun kai dubu biyu sannan cikin wayannan mutum biyar da aka kashe akwai jagoran su mai suna Dragon da muke ta gida.
Wato in kiyansa kenan?
In kiyansa kenan wannan kiyansa kenan Dragon shi ke jagoransu ya gudu daga aikin soji da ya dawo ya zo ya haɗa kai da wannan suka kafa wannan kungiyar suka fara kai hare-hare. Shi wanda ya bada bayanan wanda ke raye ce Dragon ne jagoransu na jihar Imo gaba ɗaya. An tambaye shi shin ina suke samun kuɗaɗen da suke aikata irin wannan abubuwan suka ce ai daga kasashen waje ake tura musu.
Wannan na zuwa ne jinkaɗan bayan wasu 'yan bindigan kuma suka kai wani hari gidan Mr. Declan Emelumba, kwamishinan yaɗa labarai na jihar Imo, inda suka rusa katanga suka kuma cinnawa gidan wuta a sanyin safiyar jiya Lahadi. Sa'ar da aka samu ita ce ba kashe kowa ba, kuma ina nan daren cikin ƙoshin lafiya. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
Tuwa gaida Alphonsus Okore Igwe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
A jiya Lahadi mahukunta a Isra'ila suka tsare wasu fitattun 'yan gwagwarmayar Falasɗinawa biyu da suka yi fice a duniya lokacin da suka nuna turjiya yayin da ake kokarin korarsu daga gidajensu a unguwar Sheikh Jarrah da ke gabashin birnin Kudus da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan Isra'ila sun kama Mona El Kurd, 'yar shekaru 23 a gidanta jiya Lahadi, kuma sun bar wani sammaci ga ɗan uwanta Muhammad a cewar babansu. An ba da rahoton Muhammad ya kai kansa ga 'yan sanda bayan da ya samu labarin sammacin tun da aka saki iyalan El Kurd ɗin biyu. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP ya rawaito cewa 'yan sandan Isra'ila sun faɗa manema labarai cewa ana kyauta da zaton Mona El Kurd ta shiga cikin tarzoma da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan a Sheikh Jarrah. Wakilin Amurka kan zaman lafiya a ƙasar Afghanistan Zalmi Khalilzad tare da wata babbar tawaga sun haɗu jiya Lahadi tare da shugabanni a Kabul don tattauna haɗin kan ƙasashen biyu bayan janyewa Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar nan da zuwa wa'adin ranar 11 ga watan Satumba. Tattaunawar na zuwa ne yayin da mayakan Taliban suke ƙara kai har-har a fagen yaƙi kan dakarun gwamnati wanda suka kama gundumomi tara ciki har da 6 a makon da ya gabata tun lokacin da sojojin kasashen waje suka fara janyewa a watan da ya gabata. An kashe ɗaruruwan mayaka daga bangarorin biyu da kuma 'yan Afghanistan farar hula. Mai magana da yawun shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa jiya Lahadi cewa tattaunawa tare da tawagar Khalid Zaid ta mayar da hankali kan abubuwa uku da suka haɗa da tsaron ƙasa da tattalin arziki da kuma taimakon jin ƙai. Muhammad Amiri ya ce wakilin Amurka ya faɗa wa Ghani cewa Washington duk shekara za ta ba wa Kabul dala biliyan 3.3 a cikin shekaru biyu masu zuwa don taimakawa jami'an tsaron Afghanistan da ke faɗa da Taliban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, shugaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya Abdulrashid Bawa ya kawo mana ziyara inda abokin aikin mu Haruna Shehu ya tattauna da shi akan batutuwa da dama akan yadda hukumarsa take gudanar da ayyukanta da kuma yadda 'yan Najeriya ke kallon rawar da yake takawa a matsayinsa na shugaban hukumar. Da farko Abdulrashid Bawa ya fara ne da bayyana mana dalilinsa da zuwa Amurka.
Wato taro ne na Majalisar Dinkin Duniya. Kamar yadda ka sani, Majalisar Dinkin Duniya tana da wani kambi wanda yake kambin nan shine kadai wanda ya hada kasashen duniya gabaki daya akan yaki da cin hanci da rashawa. An yi kawo wannan abin nan din tun shekara ta 2003, kuma Najeriya tana daya daga cikin kasashe 187 da sune daya daga cikin Najeriya tana daya daga cikin kasashen da suke da halaka da wannan kambi din. Kambi ne wanda ke taimaka ma kasashen duniya su tattauna su yi exchange na shawarwari da abubuwan bincike da sauransu, da kuma zai taimaka wajen hulɗa na dawowa da abubuwan da aka sace aka je da su wayansu kasashe. So Najeriya mun yi sanin wannan tun wannan lokaci din, kuma majalisar mu ta gida ta yi ratifayin na wannan kambin tun shekara ta 2004. So ana cikin haka kasashe suka zauna shekarun baya, ina ganin 2018 aka gada cewa to ya kamata a kira General Assembly na musamman akan wannan. Amma kafin wannan lokaci kuma kasashe ya kamata su tattauna akan maganganu da kuma taki wanda za su dauka na gaba na tabbatar da cewa abubuwan nan da suka sa a wannan kambi din ana ci gaba da shi, kuma su kara wannan abin da suke kira political declaration ai adopting nashi. To shine aka zo wannan kwanakin guda uku kasashe suka zo suka yi jawabai, kuma aka yi adoption na shi wannan jawabi ko kuma political declaration. Shine ya kawo mu, ni na wakilci Najeriya a wannan taro, kuma ni na bada jawabi saboda Najeriya din kanta.
Na ji kaɗan daga cikin jawabin da ka gabatar inda ka taɓo irin kamar ƙalubale da kuma nasarori da ita wannan hukuma da kake jagoranci ta EFCC ta samu. Ko za ka mana ƙarin haske kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da ka bayyana ma ita wannan babban kwamiti na Majalisar Ɗinkin Duniya kan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci?
To wannan shi gagarumin taron karan kanshi na shi Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi taken shi challenges and measures on prevention and combating corruption, sannan kuma suka kara da cewa strengthening of international cooperation.
Wato abinda hakan yake nufi, kalubale da ake fuskanta wajen yaki da cin hanci da kuma matakan da ya kamata a dauka na shawo kan waɗannan kalubale wajen yaki da cin hanci da kuma haɗin kai tsakanin kasashe da kasashe da kuma ita kanta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya din wajen taimaka ma kasashe su yaki wannan abu.
Wannan magana ce wanda kasashen duniya sun yarda cewa akwai wannan kalubale din. Na mudan mutum ya zo ya ga wannan din, kamar yanzu mu kasashe wanda ke alamar ci gaba, kasashen da suka riga suka ci gaba wanda su ne ake kai ma wayannan kudade din, sukan kawo muna saye-saye cewa ya kamata a ce a wayannan kayan idan an taho da su za a yi wannan aiki ko za a yi wannan aiki. Wani lokacin ma su sai sun kawo muna kalubale a ina kotun da aka je aka gano cewa wannan abubuwan sata ne ko wani abu. To amma mun ma abubuwan da suka fici muna tuwa a ƙwarya ba wai dawowa da abubuwan ba karan kansu, a'a
ina ma abubuwan suke saboda su sun san da su da karan kansu.
To madalla bari mu dakatar da hira a nan mu ci gaba da ita a shirye-shiryenmu na gaba. Abdulrashid Bawa shugaban hukumar EFCC kenan a hirarsa da Haruna Shehu. Jakadiyar Amurka Mary Beth Leonard ta ce kasar Amurka na tare da Najeriya a wannan lokaci na kalubalen tsaro kuma za ta bada gudunmuwa wajen ganin an shawo kan matsalar a fannoni daban-daban da take jawabi a wata hira ta musamman da Madina Dauda a Abuja. Jakadiyar ta Amurka ta ce kowane bangaren mulki da kuma jama'ar kasar na da rawar da za su taka wajen magance matsalar sha'adin tsaro da ta addabi sassa daban-daban na kasar. Ga dai Madina Dauda da ci gaban hirar.
Mary Beth ta yi misali da irin barazanar da ta kunno kai a kasar Amurka a watanni da suka gabata da ta yi nuni da cewa haɗin kan jama'a da fahimtar juna ta sa aka ci ƙarfin al'amarin da take fata Najeriya da 'yan Najeriya za su yi koyi da shi.
The message that I take from the experiences of that the United States has
Mary Beth Leonard ta ce kodayake doka ta ba da sararin miƙa koke ga gwamnati amma ƙone-ƙone da kashe-kashe da suka auku a wani sashe na kasar babban laifi ne a
I hope come to some agreement on very fundamental truths. Violence against people, the death of people.
Mary Beth ta ce akwai haɗari wajen gogawa wata al'umma kashin kaji wato zargin aikata wani laifi na musamman maimakon kama mai laifin a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada.
I think it actually there is a danger in overgeneralization and I think it's important to accept people for
Madam Lena ta ce kasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya kamar yadda ta saba ta hanyoyi daban-daban har da hanyar bunƙasa neman abinci da ta ce ta kai ziyara jihar Kebbi har ta halarci wani taro wajen yayi dalibai da aka horar a fannin noma.
The United States is expending even just bilaterally probably
Mary Beth ta ce kasar Amurka na kashe sama da dalar Amurka biliyan 1.5 a kowace shekara a matsayin tallafi. Jakada Mary Beth Leonard ta yi na'am da kokari da Najeriya ke yi wajen sasanta kasa da kasa domin wanzar da zaman lafiya musamman a kasashen Afrika da ta yi misali da naɗa sabon jakada da zai aiki a kasashen Mali da Chadi.
Nigeria is our very valued partner. It is the privilege of my lifetime to be the U.S. ambassador to Nigeria.
Leonard ta ce wannan ya jaddada shugabancin Nigeria a nahiyar Afirka. A ƙarshe, Mary Beth Leonard ta yaba da yadda 'yan Nigeria suke karɓanta hannu bibbiyu a yawancin jihohin da ta kai ziyara, irin su jihar Lagos, Akwa Ibom, jihar Kebbi, Plateau da Sokoto. A cikin shekaru biyu da ta yi tana aiki a ƙasar, da ta ce ba don ɓullar cutar coronavirus ba, da yanzu ta kar kada dukkanin jihohin Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan tabo duk lamarin da suka shafi tabbatar da gaskiya yaki da cin hanci wato haƙƙin marayu da sauran lamarin ƴancin ɗan adam. Ku biyo mu cikin shirin, sunana Sarfil Hashin Gumel. A yau za mu kawo kashi na uku kuma na ƙarshe game da batun takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Katsina da mai ikirarin kwarmata bayanai ɗan jihar Mahadi Shehu. Mahadi Shehu ya bayyana zarge-zarge masu yawa game da abin da ya kira salwantar da makudan kudade da gwamnatin jihar Katsina take, lamarin da ya sa gwamnatin jihar ta maka shi a kotu. Amma duk da haka, Mahadi na ci gaba da yayata zarge-zargen tare da nuna yatsa ga wuraren da ya ce an fitar da kudaden da ma inda aka kai su.
Ƙananan hukumomin jihar Katsina 34 cikin shekara 5 sun karbi biliyan 318 da 240 da naira 67. Idan ana sa a san wannan kudin, bari in ba da account number, aje Access Bank a diba account mai lamba 0000498910. Nan za a ga adadin kudin da ƙananan hukumomi suka karɓa daga gwamnatin tarayya ₱318 billion. Amma yanzu na ƙalubalanci daga masari har zuwa ƙasa. Duk wanda ya isa ya ga mani ƙaramar hukuma guda ɗaya a Katsina wadda ke da aikin ₱50 million tsaye wanda aka yi da kuɗin nan. ₱50 million a tsaye a nuna mani. In an nuna mani to na ƙaryata. Babu wannan aikin sai ka tambaya ina ₱318 billion. A wata Katsina ne yanzu za ka je ƙauyuka fiye na fara ɗorawa kuma zan ci gaba da ɗorawa. Akwai ƙauyuka fiye da 600 wallahi billahi ba su da ruwan sha. Amma an ɗebi kuɗin ƙananan hukumomi biliyoyi an baiwa ruwa ga da sunan za a kai ruwa ƙauyuka babu ruwa. Makarantu ta primary and secondary today da kan ta fito ce ta kashe ₱139 billion tsakanin shekara ta 2017-19 wajen gina makarantu da yi masa fenti da sai musu kogiri da yi masa sai musu kayan aiki. Yau ƙananan hukumomi 34 a jihar Aduwa makarantunsu fiye da kashi 75% wallahi alade ba zai je karatu a wannan wurin ba. Saboda ka irin wani abubuwan kar a mai da mutane wawaye mun san abin da muke kuma wannan shi ne damuwar gwamnatin Musali Gani. In zan ba da abu sai na ba da hujja.
Ma da shi waɗannan hujjojin akwai wata majiya da take faɗa min cewa wasu na cewa idan tafiya ta yi tafiya za a gano hujjojin naka za su yi zama na bogi ne wasu
ba gaskiya ba. Idan ka koma wannan interview ɗin ka buga account 000-548-9910 Access Bank za ka ga an san maka ministry for local government a cikin Affairs Committee. Shi ma wannan account ɗin take ne na ji a makon a cikin account ɗin za ka ga iya adadin da kuɗin da suka shiga wannan account ɗin kuɗin ƙananan hukumomi ₱318 billion. Shi ma ƙarya ne. Sannan in ƙarya ne misali bari in baka kuma wannan don ni ba na tsoyana sai da zakara. Ranar 10 ga watan January shekara ta 2017 a cikin kuɗin tsaro a akauntin tsaro sai aka ce ₱6,750 na menene wai za a gurfanar da gwamna Shema a kotu wannan ranar ana buƙatar ₱6,700 daga cikin kuɗin tsaro. Sannan 21 ga watan biyu if I remember 2017 sai kuɗin na so koma an sace kai Shema kala su aka mai da kuɗin nan ₱28,749 wannan zaman abin da aka shi kenan a rana ɗaya. 5 ga watan 6 2017 sai aka fitar da kuɗi ₱10,018 da sunan za a gurfanar da gwamnan Shema a gaban kotu. 28 ga watan 4 2017 kuɗi sun koma ₱30,000. 23 ga watan 10 2018 kuɗin gurfanar da Shema kwana ɗaya a kotu ₱54,000. 2 ga watan 2 don renin wayau 2018 sai kuɗi sun koma ₱5,500. Sannan daga cikin kuɗin tsaro a wannan ranar aka cire kuɗi ₱91,000 da ₱75,000 wai za a yi rali na menene ni APC daga cikin escrow security account. Sannan akwai rali da aka yi ranar 2 ga watan 2 shekara 2018 an kashe ₱5,500 da sunan zonar rali. Sannan akwai kuɗin haya da aka biya na party ɗin APC kuɗin haya ₱4,000,000 na jiha aka biya 2 ga watan 2 2018 aka biya ₱5,000,000 kuɗin hayar zonal office. Sannan akwai mashi dutse election da aka yi a handan 10 ga watan 2 2018 aka cire kuɗi ₱38,980 daga kuɗin tsaro aka je aka yi rali na APC. Sannan aka sake cire wasu kuɗi ₱34,900 aka ƙara yin wani rali. Shi ma ƙarya ne in shi ma ƙarya ne to ga wannan in bai musu daɗi ba. Kafin zaɓe kowa ya san Al-Marzuq da yawa mutane sun san shi. Kafin zaɓe hannu baka hannu ƙarya yake da maula da ƴan murya da kamun ƙafa kowa ya san shi. Amma ga abin da ya faru bayan an ci zaɓe ya zama kwamishina ya je ya buɗe account guda 12 guda 2 a Sterling Bank guda 6 a Guaranteed Trust Bank guda 3 a Jaiz guda 1 a Keystone ya buɗe company Malka Academy ya buɗe company Toban International ya sayi gida a Coronation Christian a Kirsten a nan Kaduna, ya sayi gida a Katsina a ina a Fagaci Road a cikin Bakin Kwatas, sannan an saida mashi kayan gwamnati Katsina Daura Motel a Katsina a Daura. Abin tambaya nan shi ne ya fito ya ga mutane wa'annan account din guda 12 me ke ciki, in bai fito ba to zan bayyana me ke ciki.
Tun farko dai wannan fili na ciki da gaskiya ya kawo muku martanin gwamnatin jihar Katsina ta bakin kwamishinan shari'a na jihar Ahmed Almarzuk, wanda shi ma Mahadi ke zarginsa. Ga karacin tattuna da wannan fili da shi lokacin da yake kare gwamnatinsu.
Akwai abu kuma da ya shafi harkar tsaro da dadi jihar Katsina lafiyar ta kalau. Wannan dai matsala lalle ta shafi yankin arewacin Najeriya ne, kusan musamman ma arewa maso yamman nan. Mahadi yana nuna akwai sakacin gwamnatin jihar Katsina wajen tabarbarewar tsaro a jihar.
Eh, to ai wa ka san da yake mutum mai son zuciya ya tashi faɗan maganganu na shiri dai, ai sai ya faɗa abin da ya ga dama. Gwamnatin jihar Katsina ke da mulki, take da iko da sojoji, ko take iko da ƴan sanda, ko ita take iko da jami'an sirri na ƙasa. Tana ba da bindiga ga gwamnatin jihar Katsina, ko tana ba da tankokin yaki. To kaga irin wannan maganganu ne na mutum mara kan gado. Karka maganan hurumin da ba na wuri ba. Ba hurumin gwamnatin jihar Katsina, hurumin gwamnatin jihar Katsina tana iya daidai nata na taimakawa jami'an tsaro din da aka turo su aiki, kuma wannan kowa ya sani ana kokari, ya kokarin da ake. Amma gwamnatin tarayya ita ce da alhakin ainihin komai na gundarin tsaro, kuma gwamnatin tarayya tana iya kokarinta. Kuma yanzu ana samun sauki, eh, jefi-jefi ana samun wurare inda ake ta ta'addanci, amma dai abin ya dan kare, ya fara yin sauki saboda irin matakan da gwamnatin tarayya take dauka da kuma taimakon da tallafi da gwamnatin jiha take bada. Amma ka ɗauki matsalar tsaro ka ɗora ma gwamnatin jihar ka zai ka ce take da laifi ko sakaci, to wannan kawai rashin sanin ma meye ne rayuwa.
Akwai abubuwan da shi wannan bawan Allah yake faɗa, yake cewa akwai hamanoni da fir'aunoni a jihar Katsina. Shin ba da ta Ahmed Marzuk har da kai a ciki ne?
A'a, shi da babban hamana, tunda mutumin da yake faɗan ƙarya ya kuma kama suna Allah ya faɗa. Mutumin da ya rika cewa in an isa a kai shi kotu, koko in ba kai shi kotu ba Allah ya isa, amma an kai ka kotu kuma ka amurere ce kamar kai Malam Nasiru, wannan magana shi dai jama'a ne, mu abin da yake muhimmi jama'a sun fahimci wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne, bai tsoron Allah, bai sanin ya kamata, kuma shi bai jin kunya da ya yi abin kunya, ya rika kwanciya a ƙasa yana kuke-kuke bayan kuma ya san ƙarya yake yi. So akwai hamanan da ya fi wannan.
Martanin kwamishinan shari'a na jihar Katsina kenan Ahmed Almarzuk. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan kan wannan batu. Masu iya magana da yana cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalika da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Alhashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfi Alhashin Gumel, yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi, bayan da mahara suka kashe mutum 88 a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata, yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba arewa maso yammacin kasar. Hajiya Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka, inda za ta kai ziyara ƙasashen Guatemala da Mexico a ƙoƙarin gano yadda mutane za su zauna a ƙasashen Honduras da El Salvador su daina yin ƙaura zuwa Amurka. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku, biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Solhan da ke arewacin ƙasar. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Red Cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil, wanda a jiya Lahadi da safe ya amsa buƙatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a Dori, wani gari a arewacin Burkina Faso.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hiro Judone wanda ya bada umarni, da ma injiniyarmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.